ba kan gasu a gondo nongu be rizar maise i wana ba funara wanu wana daka yongo do hara zanga mata kan safi kindo da malan kan gonda na mai do hara berai an chida
gine no kan wai bure ga goida digo gihina wato arani ga don dibi dono dina dibi gasura agamansi gasu ni daga farmi albarkai fetunda bore kan ngware temu gasu ni ga goida irga bai mu kan halga kan hunkuna gasu no kurkai ga almanai wayinda gasu gine no kan irin yayi gorga bagu
Hamudu Hamza mantikala gasu ne rukono kwata ko habodo newo nyamaira ane kan newo Niger gasu ngono bore ba ga bisa gasai kulu amma ba dai kan son bore sigu goida yadin kulu
Dawa, ba aka kware daga Najeriya.
Wato isikan daga su gufun da Nigeria, irla buwane dai no bore gu goida, koin askiya dugumu. Son Nigeria ga sai gono, irla buha wane wosi bagumu, kaldai togo di hagai, tilbe ga hagai, gasu al'adanu bahi je watuno igugwe da gasu koyne da bornun wari dan gasu ga astar ga hasaga ba harino bordan aga borga ma haro kani gasu na minu da bornin gina mu furu gina mi wani sambu to borte goyyamu
to kai aki manza
irme chino bon borai ba imugwai da zamani gwai jinai da kayan wado hara ga bisa gasu zanga mata kan Fatuma Isa an chida
wato din borai ba wahi jini ku bai ka gaso dai ni gidai zaid kai kai gitun kaga gar kala kirin yanga iga to son in gaso ka man din waro sindal bar kadai koppo so wi ji ko kor bandai wo kan kare gaso ka to din gundu bor hai gaso din ni gidai ni gin ni mai da to din gasi kain kain nei wo ngai ni gidai da kai dia man so on ba kawiye sindu man gaso koppo dai to nin namo kul sin wa to din gaso ai kul kan no gaso ni zamai wo bun bora gaso go sing nei goida dai kai hai no yun gaso no
ne da jiriyan gaso da burai man hago a gadarai zamani gwaji ne kop kop kai kan burai gona gwaida maga ba dai kan burayan ditun warai yanse gasu ungani gwaida